kusan ana iya cewa ba masaka tsinke a filin kwallon kafar da ake kira Stade General Senu Kunce da ke birnin Yamai mai yawan kujeru akalla 35,000 inda magoya bayan jam'iyyar Modern Lumana suka hallara a yammacin Asabar din da ta gabata domin ƙara jaddada goyon baya ga tsohon Prime Minister Hamma Amadu a matsayin gwarzon su na zaben 27 ga watan Disambar 2020. Mamman Sani Malam shine sakataren babbar jam'iyyar ta ƴan Hamayya.
Kuna tunai yau shekara uku da muka ɗauki alwashin muka ce ko ta so ko ta kwan ko dare ko rana Hamma Amadu ne ka gida kenan. Mun zai zo sun mun yi haka nan yau mun waɗi gobe za mu waɗi rana in ta hito hannu baya fice. Hamma Amadu shine albarakin rana ta hito babu mai iya tare shi kuma ba za mu yarda ba. Mun dauki alwashin cewa Hamma Amadu ne kandidatin mu shi ne kandidatin mu.
Jagororin ƙawancen jam'iyyun adawa na CAP 2021 sun halarci wannan gangami domin ƙarfafawa abokin tafiyar su gwiwa. Ɗan takarar jam'iyyar MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba na daga cikin waɗanda suka yi wa Hamma Amadu kara.
Mu CAP 2021 kun gani duk inda Hamma ya tsaye muna tura mutanenmu muna zuwa muna tsaye saboda alƙawarin da muka ɗauka ne duka cikinmu. Idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi ko kowa da muke yi shine ranar zaɓe mu karɓo ƙasarmu yannan mu yi jagorancinta.
Shugabar jam'iyyar Rasin Haɗin Kai Madam Bayar Maryama Gama ce na cewa mata na da rawar takawa a wannan gwagwarmaya ta neman mulki.
Doso da Tilaberi sun waɗi manaɗi da zandar sun nanata a gadar saba da kusa kogi mata ina kuke in babu ku babu kokowa. Mata ku yi zuwa yi kokowa mun kwato ƙasarmu.
A 12 daren Juma'a 6 ga watan Nuwamba wayewar Asabar 7 ga wata ne wa'adin karɓar takardun 'yan takarar zaben shugaban ƙasa ya kammala inda aka kesta cewa kimanin 'yan takara 42 ne suka gabatar da takardunsu a ofishin ministan cikin gida a matsayin matakin farko. Jagoran 'yan adawa Hamma Amadu ya tabbatar da cewa ya gabatar da nasa takardun kafin cikar wannan wa'adi.
Takardunmu a cike suke. Mun aza sun amsa sun ba mu takarda da dusan shiga takardu da mun ka aza don dosi a complete ce kenan babu matsala game da wannan. Kowa a Niger cikin kwanciyar hankali ne suke so a yi wannan zaɓe. Mun ma cikin kwanciyar hankali da hada kai shi ne muke so a yi wannan zaɓe. Me duk sun ke komi da ƙarfi za a yi. Za a yi komi da ƙarfi.
A nan gaba kaɗan ne ma'aikatar cikin gida za ta damƙa takardun 'yan takara a hannun kotun tsarin mulkin ƙasa wacce yake da hurumin tantance waɗanda suka cancanci shiga zagayen farko na wannan fafatawa ta ranar 27 ga watan Disamba yayin da tuni hukumar zaɓe ta fara dakon katocin zaɓe zuwa manyan biranen jihohi kafin daga bisani a soma isar da su zuwa karkara a wani lokacin da 'yan siyasa a nasu ɓangare suka duƙufa da tuntuɓar magoya baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.